محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar shi ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Ali ibn Abi Talib dake wannan unguwa ta Jagindi a nan birnin da magaram domin ci gaba da karatun mu na littafin al-usulut talata wanda idan ba a manta ba darasin mu na karshe muna nan cikin bayani game da malam abin da ya kawo kan wato abun bauta shine wato Allah subhanahu wataala wanda malam yayi mana bayani da dalilai wanda ya kawo daga ayoyi na alqur'ani akan wato wane ne ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya shine Allah subhanahu wataala wanda yau insha Allah zan mu dasa akan shi kafin nan kuma ganin muna cikin wani lokaci wani mausimi na wato mai tarin albarka da alkhairai ba laihi mu yi dan tsokaci akan shi kafin mu dasa wato a cikin wato karatun namu a yau muna biyu ga wata ko daya ga wata na Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 444 wanda yayi daidai da 19 ga wata na 6 miladiya ta 2023 wato watan Zulhijja kamar yanda a dukkan mimbari na malamai zan mu ji a hutuba a masallatai ya malamai suna tunatar da junan mu akan wato abin da ya shafi wannan kwanuka na farkon watan Zulhijja wato kwanuka na farkon watan Zulhijja wanda suke kwanuka ne wanda suke cike da abin da ya shafi alkhairi cike da wato albarka wanda yana daga cikin har malamai suka yi sabani akan wannan kwanuka 10 na farkon wato Zulhijja da su da kwanuka 10 na ƙarshen watan Ramadan wanne ne yafi wani falala to mun sani sare cewa kwanuka na ƙarshen Ramadan suna da falala sosai wanda a cikin su ke da kai wani dare shine daren Lailatul Qadr to kuma wannan kwanuka su ma guda 10 na farkon watan Zulhijja inda hadisai suka zo suka nuna suna da falala mai tarin yawa wanda a cikin su ke da kai rana kuma ta Arfa kuma haka akwai ranar Layya shi yasa malamai har suka yi sabani shin wai wani wata wani kwanuka ne daga cikin su yayi falala da Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah subhanahu wataala ya ji kanshi yana da magana wanda yake ya rabi game da abin da ya shafi wannan sabani na malamai yace game da abin da ya shafi idan zaka yi dubi game da darare a wuni muna bentikatirar muna da wuni da kuma abin da ya shafi dare su suke daukan wato abin da ya shafi kwana guda yace to idan ka duba darare dararen ƙarshen Ramadan sun yi wato kowanne albarka har wannan kwanuka guda 10 na farkon Zulhijja amma akan abin da ya shafi yini to wannan kwanuka na 10 na farkon Zulhijja wato sun yi falala da albarka game da wato kwanuka 10 na ƙarshen wato watan Ramadan shi yasa hadisi yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ayyamin al'amalu salih fihinna ahabu ila Allah azza wa jalla fiha minhu fi hadhihi al'ayyam al'ashr qalu ya rasul Allah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja min dhalika bi shay wa to hadisi daga Abdullah dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wasu kwanuka wanda ka aikata alkhairi a cikin su yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala fiye da wannan kwanuka guda 10 na farkon Zulhijja sahabbai yanda suka san falalar jihadi irin yanda jihadi yake da falala irin yanda aka ba su falalar jihadi cewa mutum ɗaya ya huta jihadi in kana so ka tarbo ladan shi wato shine aka kamanta kamar ka shigo masallaci ka dauki azumi kana ibada bakka cin abinci bakka shan abin sha har sai ya dawo daga wajen yaki irin ladan da jihadi yake da suka ce to ya rasulullah wato walal jihadu fi sabilillah shin ka aikata aiki a cikin wannan kwanika guda 10 na alkhairi wato hatta dai wanda ya yi jihadi ba zai fi ka balada annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal jihadu fi sabilillah yace kwarai hatta da jihadi akan daukar kalmar la ilaha illallah annabi sai ya yi togaciya ga mutum guda shine wani yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja bi zalika min shay'in aw kama qal sai mutum guda kwannin kwal wanda zai huta shi wajen yakin ya huta da ran shi da dukiyar shi ga baki ɗaya ya huta amma bai dawo ba da komi daga cikin wannan dukiyar ta shi daga da ran shi ma bai dawo ba da ita to shine zai fi ka lada ka aikata aikin alkhairi a cikin wannan kwanuka wanda suke wato guda 10 wato mausimi na ta'a zan mu gani addinin musulunci a duk wani lokaci zaka gani ya kawo maka wani lokaci wanda za a ce maka ka aikata aiki a wannan lokacin wato yana da falala sosai yana da tarin lada ba dan komai ba sai dan tausayi da kuma irin yanda wato Allah subhanahu wataala ya sawwaka ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da ayyuka na lada idan ka duba hatta da ayyukan da kake yi na lada zaka ga abu dan karami zaka yi a ganin ka karami ne amma Allah subhanahu wataala ya limka ma lada limkin balimki yanzu da muka yi da watan Ramadan bayan Ramadan sai aka zo da mi aka zo da 6 Shawwal bayan 6 Shawwal kuma yanzu ga wani mausimi na mutane su tashi su dukofa game da abin da ya shafi bautawa Allah subhanahu wataala shine wannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja a cikin su kuma ke da kai rana Arfa bayan su kuma zan mu gani gashi akwai layya bayan layya zan mu gani idan Muharram ya kama akwai azumin Ashura da tasuwa to haka haka wato ibada take jaddaduwa banda wanda kake yi yau da gobe zaka ga an kawo ma wani abu wanda yake kamar wata bonus ce addini ya kawo maka dan ka samu ka ƙara guzuri game da abin da ya shafi wato komawa ga Allah subhanahu wataala a wannan hadisin zan mu ga akwai falala ta wannan kwanuka guda 10 wanda da yawa daga cikin mu zaka gani an rabkana a irin wannan kwanuka malamai suna iya kokarin su akan bayyana irin falaloli da suke cikin wannan kwanuka amma zaka ga kalla za a samu mutum wanda yake aiki kata wasu ayyuka na alkhairi yanzu idan ka duba irin kasar Saudiya wanda suke yan kasa daga wannan watan ya kama zaka ga su lokacin su ne yanda ka san cikin Ramadan ake ko kuma karshen Ramadan me dukiya zai lokacin cin kasuwar shi ce ta neman lada zaka ga irin alhazzai idan suka tahi wanda ya tahi haji zai baka labari kana taya zaka gani an yi layi ko kuma wani yazo yana raba muku abubuwa ana sabili fi sabilillahi zaka gani da kowa wanda yake mai kudin da mara kudin zaka ga kowa yana zuwa yana amsa abinci ne abin sha ne ruwa ne duk abubuwa wanda suke neman su kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala na sadaka ne na kyautatawa ne zaka ga suna tashi su dukufa akan wannan kwanuka guda 10 wato suna aikata su kinan ya kamata kai ma kada a barka a baya game da ayyukan alkhairi suna da yawa babban aiki na alkhairi shine ka dukufa akan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya farlanta maka da farko misali kamar sallah kamar yanda mun sani Allah subhanahu wataala hadisul qudsi yake cewa babu abu mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala wanda idan bawa ya zo da shi shine fiye da abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta maka idan Allah ya farlanta maka abu to idan ka zo da shi Allah yana son wannan abu kenan wannan ibada ta abin da ya shafi sallah mu yi kokari mu kiyaye su haka mu biyo bayan ta da nafilfiloli wanda mun sani nafila da kake yi wannan sunanin rawatib da muke yi dukkan gwibi da aka samu a cikin sallolin mu na farilla to su suke cike mana kamar yanda azumin wato nafila da kake yi idan a Ramadan in ka aka samu gidi to wannan nawafil da kake yi na nafila su suke zawa suna cike maka wato ayyukan ka ya zamanto ya kammala haka daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata wato ya zamanto ka yi dukufa a irin wannan lokacin wato kana yi shine biyayya ga iyaye da kuma wato abin da ya shafi silatul rahim zuwa ziyara ƴan uwa kyautata ma ƴan uwa wanda hadisai game da abin da ya shahi ziyarar ƴan uwa da kyautata musu da kyautata ma iyaye sun huce a lissafa, wanda Allah subhanahu wataala takannas wani bawan Allah ya tashi zai kai ma wani ziyara, Allah ya turo mishi mala'ika ya tambaye shi wai ziyarar nan da zai kai mishi dalilin wani abu ne ko kuma dalilin menene, yace a kawai ziyara ce zai kai mishi ta zumunci, yace to kace an gafarta mishi. Wanda ziyara ta ƴan uwantaka babu abin da yake ƙara maka game da abin da ya shahi hatta da shekarunka game da abu kamar abin da ya shahi siratul rahim, ta ƙara ma shekaru. Malamai sun yi sabani ƙara ma shekaru na adadin da aka yanka ma ya ƙaru ko kuma ya ne, wasu malamai suka ce adadin ma Allah subhanahu wataala yana iya ya ƙara maka, amma abin da ake nihi kuma mafi yawan malamai suka tayi akan shi shine albarka za a sa maka a cikin wannan rayuwar. Zaka ga kai shekara kaɗan, wata shekara 30-40, amma abin da zaka aikata a cikin wannan shekarun wani a shekara 80 ma ba zai aikata su ba. Wannan ita ce albarka a cikin rayuwa. Kenan abubuwa na alkhairi suna da yawa, haka abin da ya shahi sadaka. Kayi kokari ka ringa sadaka kana kyautata ma wanda bussuda, akwai mabukata da yawa. Idan muka duba a cikinmu karan kanmu, idan ana cewa mabukata wani he dauka sai wanda wato yake zama kullun cikin dauda miskini yana neman sadaka ko yana zauwa da kwano yana bara shi ne mabukaci, alurke ba haka nan bane ba. Zaka duba wani ana tare da shi, ana tare da shi amma mabukaci ne kawai, menene ya kame ne, ya kame ne, yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affuf, wato saboda kame wanda suka yi wanda yake jahili yana tunanin wannan mawadaci ne, amma shi kuma mabukaci ne na ƙarshen gaba. Idan ana neman miskini ko fakiri lamba wani shi zaka sanyo a gaba. Kenan dole mu yi la'akari game da ƴan uwa wanda muke tare da su karan kansu, wanda yake cikin damuwa kayi kokari idan Allah subhanahu wataala ya yassara maka yaye mishi, wanda yake bukatar wani abu kayi kokari idan Allah subhanahu wataala ya yassara maka kai ma ka sauƙaƙa mishi ka taimaka mishi. Babbar sadaka ita ce ka ciyar da mutum abinci, ka ciyar da shi wato abin da ya shahi abinci. Bancin sadaka abubuwa na alkhairi a cikin irin wannan kwanuka shine ambaton Allah subhanahu wataala, kayi ta ambaton Allah, kayi ta zikiri. Babban abin da ya kamata kayi kuma shine takbirat, kamar yanda a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa aksiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid, wato ku yawai takabbaruri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, wanda wannan takbirul mutlaq ake ce musu ana fara su tun lokacin da aka ce ma an ga wata, wannan watan yana shiga yanzu muna cikin shi, to abinda ake so kayi takabbarurin nan, kayi ta ambaton Allah, kada ya halishan kai zamanto ya bushe game da abinda ya shahi ambaton Allah subhanahu wataala. Idan muka duba Abu Huraira da Ibn Umar, idan wannan kwanuka sun zo cikin kasuwa suke shiga suna daga muryarsu da wannan takbirat. Yanzu ka duba a wannan garin gabaki daya, sai shekarar ka nawa ka taba jin wani bawan Allah wanda irin wannan kwanuka sun zo yana kabbarurin wannan, ta zamanto wata sunna ce wadda take mahjura an kaurace mata. To kai kokari kai ka tabbaka ko a inda kake ne an zamna mutane sun zo kun zazzamna jehi jehi ka ringa kabarorin wannan, sai ya zamanto ka raya wata sunna sai ka shiga galkashin man sunnatul islam sunnatan hasana, wani yayi kuma ka samu lada dalilin wato kai yayi kai shi ma ya dauka yake yi, wato duk lokacin da yayi za a baka lada, haka idan wani yayi shi ma duk lokacin da yayi za a baka lada, wanda wannan shine abin da ya shahi addinin musulunci. Haka da abin da ya shahi tilawa alqur'ani, yana da kyau mu dukufa, babban zikiri shine karatun alqur'ani, ka sama kanka barnami ko bayan sallah ne ka ringa karanta safaha safaha bi safaha uku, ko kuma in kana zauna a wani waje ka ringa karanta safaha safaha ɗaya safaha biyu iya gwargwadon yanda zaka iya. Bancin abin da ya shahi karatun alqur'ani an yi so kuma a wannan kwanuka ya zamanto mutum ya azumci kwanukan gabaki ɗaya har zuwa tara ga wata, kenan tun daga farkon wata har zuwa tara ga wata, dan goma ga wata sallah ce ba za a zamanto ba an yi azumi, kenan ka azumci wannan kwanuka gabaki ɗaya. Idan baka samu dama azumta su kana iya ya zamanto ka azumci jehi jehi, ko kuma kada ya zamanto azumin arfa, wato shi ma ya barka. Haka kuma babban abu a cikin wannan kwanuka shine alhajjul akbar, wato hajji. Idan Allah subhanahu wataala ya yassare maka zuwa hajji, wato ka je kai wanda mun sani alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi ko kuma kaje kai umara haka idan Allah subhanahu wataala ya yassare maka kai abin da ya shafi wato layya kai layya idan Allah ya yassare maka kai layya saboda akwai lada mai dimbin yawa game da abin da ya shafi layya kuma yana da kyau idan zaka yi layya ka kyautata wato abin da ya shahi niyyaka kayita da ikhlasi kayita dan Allah subhanahu wa ta'ala kana neman sakayya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma da yawa daga cikin mu muna tunanin cewa wai yin layya dole sai wanda yake da arni ko kuma ka gani da yawa wasu wani yana so ma yayi layya a gidansa a ce kai da bakka da arni ya zakai kai layya to wannan abu ne wanda ba shari'a ba bakka da arni kana da arni indai kana da halin yin layya wato kai layye idan ka yanka ka je ka rabe naman duka sadaka ya isa tunda Allah subhanahu wataala ya kadarta kai gwabro ne idan kuma kana da arme kenan sai ka ciyar da iyalinka ka bada sadaka kuma ya zamanto ka yayyara ma wato wanda wato gussida wala Haruna kakkace da kai aiki yana da kyau kuma abu na gaba wanda zan mu tunatar da junan mu game da abin da ya shahi wannan wata shine wasu abubuwa wanda ya kamata dukkan mutumin da ya zamanto zai yi layya ya nisance su kamar yadda hadisi ne ya tabbata daga Ummu Salma yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza ra'aytumul hilala dhulhijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa azfarihi hatta yudhi wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan wato kun gani jinjirin wata na watan dhulhijja sannan ɗayan ku yana nufin yayi layya a cikin wannan wato wata kenan ya yanka layyar shi to ya kame game da abin da ya shafi aske gashin jikin shi da kuma aske wato abin da ya shafi kwaracin shi kenan dukkan wanda yake yin layya yayi kokari ya kame ga yanke kwarcin shi da kuma abin da ya shafi yanke wato gashi wanda kuma wannan hani ne na wato abin da ya shafi wato haramci kamar yanda malamai suka yi bayani akan wannan sannan kuma yana da abin da ya kamata mu yi tambihi akan shi game da abin da ya shafi wannan wata shine mun gai cewa dukkan mutumin da ya Allah ya sare mishi ta yi zuwa ga haji saboda tana da falala sosai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatuhu ummuhu dukkan mutumin da ya yi haji da ya ta yi hajjin nan bai yi ba wato rafasu me yake cewa ar-rafas shine yayataccen zance dukkan wani zance na batsa sannan kuma bai yi ba abin da ya shafi fasikanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu zai dawo zai ana saukowa daga haji to zai samu kanshi kamar ranar da mahaifiyar shi ta aike shi wato bai da zunubi gabaki daya kaga haji tana da falala sosai wallahi akwai abubuwan da ya kamata duk wanda zai ta yi haji ko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta waninka ya ta yi haji ka yi mishi tambihi ka kwadaitar da shi ka tunatar da shi wa cewa wannan aikin da ya ta yi ya dukufa ya nisanci dukkan wasu abubuwa da zasu gurbata mishi aikin shi da zasu bata mishi aikin hajjin shi dan ya samu wannan falala da yawa daga cikin mu zaka gani an ta yi aikin hajjin amma dai Allahul musta'an sai ka gani abin da ya kamata mutun ya zo yayi wallahi sai kaga abin takeici ba shi ba mutane suke zaka ga mutun ya tahi haji da niyyar ya je ya sabke farare amma dai a can in kai wanda kake nan la Allah ya zamanto ka hi shi samun lada cikakke ma na wannan kwanuka ga baki da zaka ga ya je bai da aiki sai daukan salula yana WhatsApp da ɗan gida ko kuma an tayi hawan arfa wanda lokaci ne zababbe wanda Allah subhanahu wataala yake saukowa yayi mubahat da abin da ya shafi bayin shi wanda suka tsaya a Arafa gabaki ɗaya da launi guda ya duba ya ce ma mala'iku ku duba bayina gabaki ɗaya sun zo suna bauta mini mi suke so suna neman aljannaka mi suke tsoro suna tsoron wuta Allah ya ce an gafarta musu gabaki ɗaya to wanda ka samu kanka a irin wannan zaka ga mutane wallahi a lokacin mutun ya samu wai lokacin da zai zamna ya ringa hira ko kuma lokacin da zai dauki salula yana magana wai kamar shi ya samu wani akize da reception in cewa an karba mishi komai zaka ga yana afel video yana ce ma wai ɗan gida wai gayi abin da kake so a gayi wai gayi a gayi kamar yazo ne wai amsa ne zai kai sai mu duba mu gani bayan Allah sahabbai yanda idan suka yi ibada yanda suke duƙufa Allah ya karba musu to kai da ka samu wannan ya kamata ka duƙufa idan wani zaka ma addu'a ka mishi an zahirul ghaib ka mishi bai sani ba wannan ita ce addu'a da zata zamanto karbabba wanda bai san ba ma ka mishi kai ma mala'iku su maka amma zaka gani mutane suna shagala da abubuwa da yawa ko kuma wasu ka gani sun shiga wani shashanci na daban wanda abinda bakka tunanin mutun dan adam wato idan yazo irin wannan wuri wato ya aikata zaka gani shi suke zuwa suna aikata to dole idan ka samu kanka irin zuwa aikin haji kai matukar kokari wato ya zamanto ka duƙufa ibada ta kai ka lokaci ne na ibada ayyamin ma'dudat ne lokaci ne ɗan kadan ka samu kanka a wannan wuri a harami ka je kai sallah sallah ɗaya lada wajen 100 ba kamar kai sallah a nan garin ku ba sai idan mutun yayi sallah guda a haramin makka guda ɗaya Allah ya karba maka daidai take wanda zai yi sallah wajen shekara 80 da wani tukun zai kawo ladan sallah daya misali asuba daya shekara wajen 80 da wani to kai da ka samu kanka a wannan shi yasa zaka ga akwai kuma wanda suke da ijtihadi akwai wanda suke da kokari yanda sun san falala sun san abin da ya kawo su zaka ga din nisan waje da aka ajiye su zaka ga mutum ya ci kilo 5 a kafa kafin ya je masallaci haka zai tashi ya tahi ya samu sallah asuba yayi azhar yayi la'asr yayi magruba yayi isha duka sannan ya dawo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana ya datar da mu kenan dai abin da yafi dacewa shine mutum game da wannan aiki ya dukufa ya san abin da ya kai shi na aiki ne kuma ya san cewa wannan aiki idan yayi shi dan Allah subhanahu wataala zai samu wato lada shine kankare mishi zunubai kamar wato lokacin da mahaifiye shi wato ta aihe shi idan a gurguje wannan abubuwa ya kamata mu tunatar da junan mu game da wato wannan wata sannan akwai bayanai game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen ita dabbar da za a yanka da kuma wasu abubuwa da Allah darsa na gaba malamai za su yi bayani wato a kansu a darasin da ya gabata mun gani kamar yadda ya gabata wato malam ya kawo mana bayani akan idan an tambaye ka da menene ka san wato ubangijinka shine ka faɗi cewa bi ayatihi wa makhluqatihi shine da ayoyin shi da kuma wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta daga cikin ayoyin Allah akwai al-lailu wan nahar wa shamsu wal qamar akwai dare da yini da rana da wata haka kuma daga abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta akwai abin da ya shafi sammai da kasai da kuma wato sammai bakwai da abin da ke cikin su da kasai bakwai da abin da ke cikin su da abin da ke wato haka abin da yake tsakanin su sai malai yake cewa war rabbu huwal ma'budu wato shi ubangiji shine wato abin bauta idan aka ce wato ar-rab shine wato ubangiji malamai suka yi cewa ar-rab ba zai tabbata ba cewa ar-rab sai ya gama wasu abubuwa guda uku shi yake da tadabburin su shi yake da iko a kansu shine al-khalq wal-mulk wat-tadbir wato ya zamanto halittu duka nashi ne dukkan wani abu wanda aka zo aka ce abun bauta ne to ka dora mishi wannan abubuwa guda uku shin halittu shine ya halicci halittu shi ya halicce ka da kake bauta mishi ko ba shi ya halicce ka ba shi ya halicci wato sammai da kasai shi ya halicci wannan kasa shi ya halicci dukkan abubuwan da kake gani ko ba shi ya halitta ba sannan al-mulk mulki na wane ne mulkin nashi ne ga baki ɗaya ko kuma na waye sannan kuma at-tadbir shine wato juyawar al'amura da yanda zai ayi jeran su ga baki ɗayan su wannan abubuwa duka wato cancanta ne ga Allah subhanahu wataala nashi ne mulkan wa khalqan wa tadbira duka wato na Allah subhanahu wataala ne kenan shine al-ma'bud shine abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya malam yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka shine kuma ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane inji Allah subhanahu wataala ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku ka gani wanda ya halice mu shine Allah subhanahu wataala kenan wanda ya cancanta kayi ma bauta shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazina min qablikum haka shine ya halicci wanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun tabbas za ku samu takwa wato dukkan duniya tun daga halitta annabi adam har zuwa ƙarshe tashin alkiyama duka halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke doran ƙasa da sama da ƙasai gabaki ɗaya halittar shi ce shi yasa dole ya zamanto shi ne kadai ya cancanta wato ya zamanto an yi ma bauta malai sai ya ci gaba da cewa game da aya alladhi ja'ala lakumul arda firasha ubangijin wannan shi ne wanda ya sanya muku ƙasa wato ta zamanto a shimfiɗe dan mu gani ƙasa ga ta nan a shimfiɗe bata yi ba doro yanda za ta kada ka Allah ya zuba duwatsu sun danne wannan ƙasa kada ya zamanto ta yi raurawa wato ta zamanto ta kada mutane haka yace was-sama'a bina'a sannan kuma da sama Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ta babu wani gimshiki kamar yanda ya gabata da za a ce was injiniyoyi sun zo suna duba wani gimshikin sama wato ya kamata a gyara shi ko wani abu makamancin haka wato babu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsida ta haka wa anzala minas sama'i ma'a ya sauko daga wato abin da ya shayi wannan sama daga abin da ya shayi gizagizai ya sauko mana da ruwa sai ya ce fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum sai ya huto muku daga abin da ya shahi tsirrai arziki ne wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya wa antum ta'lamun alhaliku kun sani wato Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci muku dukkan wannan halittu na farko ya halicce ku ya shimfiɗa mana ƙasa ya gina sama ya zamanto yana sauko mana da ruwa tsirrai suna hutawa to dukkan wanda yayi mana wannan shine yace fala taj'alu lillahi addada kada mu sanya mishi kishiya a wajen bauta da ake cewa kada ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya kullum muna bada misali wallahi almathalul a'la yanzu da a ce kai ne kake musharaka da wani abu a ce wani abu naka ne kai kadai mallakarka sai wani yazo yake nema ya ringa tarayya da kai akan wannan abu misali matarka yanzu misali ka zo kai da matarka kun zo ta huto kofa sai wani yazo ya kwara mata ido kin daga wannan lokacin ka san wannan ka samu nishkurwa ka sa mishi distinuwar in ya zo buciya inda ita ce zai kai koma ta zai ta yi koma ciki in ya shigo gidanka kaffa kaffa zaka yi ka kulbe ta ko kuma a ce yana musharaka da kai game da matarka kaga matarka kai kadai ta halatta gare ka kuma kana kishin wannan to barantana a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka yace ka bauta mishi shi kadai kuma ka zo ka hada tarayyar shi da wani ka haɗa tarar bautar da kake mishi ka ringa yi ma wani to kaga Allah subhanahu wa ta'ala bancin rahama shi da haƙuri duk da haka nan idan baka mutu ba ka tuba zai gafarta maka amma dan adam wani yanda ya kalli matarka yana ji wannan ba tuba ba ya komi ya zamanto kai ka ƙare da shi zaka ce kwata-kwata to wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya aje doka cewa to dukkan mutumin kuma da ya mutu yana yin shirka da shi to wannan kwata-kwata bai gafarta mishi wuta ce wato abin da ya share makomai shi babban abin da mutum zai kiyaye a rayuwar shi shine kada ya hada bauta Allah da wani kada ka hada bauta Allah da wani muna gani kullun bautar Allah da wani idan ka hada ita ta mai da ma kwantar inka zero ne aikinka ya lalace yanzu in ka dawo ka musulunta saban aiki ne zaka dawo shi yasa dukkan wani dan adam yana kuskure yana laifi to amma kada ka takai kanka zuwa ga abin da ya shahi ka gama bauta Allah subhanahu wa ta'ala da wani zuwa ga abin da ya shahi wajen bokaye wajen dan tsubbu ka ringa jin wato abin da ya shahi tsoron wani kamar yanda zan mu zo mu gani akan abin da ya shahi ayyuka na ibada idan fala taj'alu lillahi addadan wa antum ta'lamun malai yake cewa qala ibn kasir imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa al khaliqu li hadhihi al ashiya huwa al mustahibbu lil ibada wato wanda ya halicci wannan abubuwa wanda ya halicce mu ya halicci sammai da kasai yake sabkar mana da ruwa zaka ga ana ruwa ba a ketare gidan wani haka ake zubawa ya huto mana da tsirrai yace huwa al mustahibbu lil ibada shine wanda ya cancanta a yi ma ibada a yi ma bauta babu wanda ya cancanta ka yi ma bauta face Allah subhanahu wataala, sai malam yace wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, wato nau'i'ika na ibada wadda Allah subhanahu wataala yayi umurni da ita. Idan nan malam zai mana bayani akan wajib, yana mana bayani akan wajibi ne akan mu bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai, sannan kuma zai bayyana mana nau'uka na ibada. Shine yace mislul islam wal iman wal ihsan. Abu na farko shine al-islam, tushen musulunci menene? Shine ibada. Idan muka duba gimshikan musulunci guda biyar, shedawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaikin Allah ne, sannan mi ka tsida sallah, ka bada zakka, ka azumci watan Ramadan, ka zuwa abin da ya shafi aikin haji, liman istata'a, wanda Allah subhanahu wataala ya sani ba. Kaga wannan dukkan ayyuka ne na ibada wanda ba zakka yi ma kowa ba sai Allah subhanahu wataala. Haka wal iman, da abin da ya shafi imani da rukunnan shi gabaki daya, da kuma wal ihsan shine da kyautatawa, an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bautawa Allah subhanahu wataala kamar kana ganin Allah, fa in lam takun tarahu, idan kai baka ganin Allah subhanahu wataala fa innahu yaraka, to shi yana ganin ka. Wanda wannan hadisi Jibril, wato hadisi na wato wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wanda wani daga cikin wato mala'ika Jibril yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama a siffar wani wato irin mutanen ƙauye, yazo ya siffanta mana shi, yace shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad, yace hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam, yazo har ya zamna wajen Annabi, da ya zamna wajen Annabi yace akhbirni anil islam, yace ya rasulullah ka bani labari akan musulunci. Annabi yace mishi musulunci shine ka sheda babu abun da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne, ka tsida sallah, ka bada zakka, ka azumci watan Ramadan, ka je haji idan Allah subhanahu wataala ya sani baka. Jibril yace sadaqta, yace kai gaskiya, yace ka bani labari game da abin da ya shafi imani, yace imani shine an tu'mina billahi, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, kai imani da mala'ikun Allah, wa kutubihi, da littattafan Allah subhanahu wataala, wa rusulihi, da manzannin Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da kaddara da ta sauko maka, ta alkhairi ce ko ta sharri. Yace sadaqta, yace ka bani labari akan abin da ya shafi al ihsan, yace ihsani shine kyautatawa, shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dukkan wannan al'amurra da ya zana mishi dukkan aiki ne na ibada, aiki ne wanda ya tantanta ga Allah subhanahu wataala. Yanzu misali musulunci da muka gani da rukunnan shi, imani, kai imani lalle akwai Allah subhanahu wataala, kasa ga wanda yake inkarin cewa babu Allah, babu Allah kwata kwata shi yake inkarin cewa babu Allah. Haka kai imani akwai manzannin Allah, Allah ya aiko manzanni, wasu ya ambata mana, wasu bai ambata mana ba. Haka kai imani akwai littattafan da Allah subhanahu wataala ya sauko, at-taura, injila, zabura da alqur'ani, wato da sauran littattafai. Haka kai imani da ranar lahira, kasan wani shi kuma bai yi ba imani akwai ranar lahira, kawai in aka mutu shikenan, an mutu an mutu ba za a tashi ba. Haka kai imani da kaddarar da ta sauko maka, ta alkhairi ce ko ta sharri. Haka kuma abu na gaba shine al-ihsan, shine kyautatawa, ka bautawa Allah subhanahu wataala kamar Allah yana ganin ka. Duk lokacin da kake ka kai matuƙa abubuwan a tafare, yanzu misali lokacin da ka shigo musulunci, ka fara da rukunnan musulunci, kake iya gwargwananka, sai ka ƙara da na imani, sannan ka kai martaba ta ƙarshe, ita ce ta ihsani. Duk lokacin da ka kai martaba ta ihsani, to imaninka lalle wannan bawan Allah imaninka a cike yake, saboda lokacin da ka zo zaka ma Allah bauta, bautan nan da kake tabbas ka san Allah subhanahu wataala yana ganin ka, ko zaka je ka saba ma Allah, abinda zai hana ka imanin da kai cewa lalle Allah subhanahu wataala yana ganin ka. Yanzu da kai ne wajen aikin ka, wallahi masalul a'la, ya zamanto an baka aiki, kuma mai gidanka ya sa maka kamera yana kallon ka, wani irin aiki ne zaka yi? Ka san tsaya zaka yi bidikka kana yi, ko kuma sallan nan ma misali da zaka yi, a ce ka zo zaka yi sallah, aka sama kamera daga can gehe ana ganin ka yanda zaka yi sallah, ka san cewa zaka yi, ka tsaya ka yi ta yanda take, to barantana Allah subhanahu wataala wanda yake ganin san tururuwa a cikin duhun dare kuma saman dutse, sai Allah subhanahu wa ta'ala, to shi yana ganin ka duk inda kake. To dukkan wannan al'amura da malam ya zana mana wato abubuwa guda uku, wannan su abubuwa ne wanda suke na ibada. Sai yace wa minhu, kuma yana daga cikin ayyuka na ibada, yace addu'a, wato abin da ya shafi addu'a. Addu'a da kake yi addu'a ibada ce, addu'a ibada ce. Kamar yadda malamai suke bayyana addu'a, suke raba addu'a gida biyu, akwai du'aul ibada, akwai du'aul mas'ala. Du'aul ibada ita ce wadda take tauqifiyya, wadda haka shari'a ta sauko ta ce a yi su. Misali addu'o'in da kake yi bayan sallah, kai astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram, har zuwa karshe, wannan du'aul ibada. Irin zikirin da kake cikin sallah, subhanallah subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim, duka wannan du'aul ibada ne. Ibada ce aka sa ka kai daga kawo ta da irin wannan nassin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'antar. Sannan kuma akwai du'aul mas'ala. Du'aul mas'ala ita ce addu'a da zaka ringa yi dan neman biyan bukatunka wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To idan zaka yi addu'a ita ma gabaki daya, ba zaka roki wani ba face Allah subhanahu wa ta'ala, ba zaka roki wani ba, hatta da mutane suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu dan girman Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai yana da girma, amma lokacin da zaka yi addu'a kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala kake roko, kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala zaka nufata da bukatunka, da zaka nufata da bukatunka, ba zaka zamanto ba ka gama dan girma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma dan daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma dan kaza da kaza. A'a, wa Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu abinda muke bukata. Ko wani zaka tambaya, da yawa daga cikin mu zaka ga wasu suna tambaya, sun zo su ringa cewa dan Allah dan Annabi. A'a, dan Allah haka ne ake dokon addu'a, ba zaka ce ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ka ce dan Allah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan ibada ce. Ibada kuma wa ake ma? Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Idan shi yasa nan malam yace wa minhu addu'a, yana daga cikin kuma abin da ya shafi wato ibada, shine abin da ya shafi addu'a. Kamar yanda mun gani a baya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, wato masallatayya na Allah ne, kada ka kira kowa tare da Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma gabban ka da kake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan su wato na Allah subhanahu wa ta'ala ne, kada ka kirayi kowa da wannan wato face Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan bance shi malam yace wal khauf, da tsoro. Tsoro ibada ne. Tsoro, akwai tsoro na tabi'a wanda ba makawa, bawan Allah dole ya zamanto kana da wata siffa wato a cikinka ta abin da ya shahi wato tsoro, kamar yadda malamai suke, wanda na tabi'a ne. Kaga wani abu wato ya tsorata ka, kinan wannan bai zamantawa wato ya shiga karkashin abin da ya shahi wato ibada. Kamar misali, wani abu zai cutar da kai, gashi nan cuta ta zahiri, ko kuma zakkata ka wani abu, ko kuma zakka fada wani abu, kinan kaga wannan akwai tsoro na dabi'a karan kanka wato wanda wato wannan bai shiga cikin abin da ya shahi wato ibada. Sai tsoro na ibada shine kuma wato ya zamanto kana tsoron wato wani dan kada ya je ya cutar da kai ta abin da babu wanda ya isa ya dora maka sai Allah subhanahu wataala. To wannan kaga abin da ya shahi ibada ne, ba ta yiwa ya zamanto ka danganta shi zuwa ga wani sai Allah subhanahu wataala. Haka kuma na uku shine wato tsoro wanda yake na a asirce, wanda zaka ga da yawa wasu suna tsoron wani malami kada ya zamanto wai ko ya cutar da su, ko wani boka, ko wani, hatta da wasu wani kabari zaka ga suna tsoro, wai wani suna tsoron shi wani dukkan ya cutar da kai. To duka wannan bai dacewa. Tsoro wanda ya kamata ka ji tsoro shine Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kada ku ji tsoron su, ku ji tsoro na in har kun kasance wato abin da ya shahi mummune. Shi yasa malam a can zai kawo mana wato abin da ya shahi dalili. Haka malam ya ce war raja, da abin da ya shahi wato kauna, ta abin da ya shahi fata, kana so wato kana kyautata zaton abin da kake nema ka samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ba daga wajen wani ba. Haka wattawakkul, abin da ya shahi dogaro, wajen wa zaka dogara? Wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ba ta yanda za a yi wato ka dogara da wani ka zaman to kace kai ka dogara ga wani shi zai zaman to komin ka to wani ba zai iya ba matakar ba da Allah subhanahu wataala ka dogara ba idan zaka yi dogaro kai dogaro ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake ce mana da mun kasance muna tawakkuli ga Allah subhanahu wataala matakar dogaro da Allah subhanahu wataala ya azurta mu kamar yanda yake azurta tsuntsu zan mu ga tsuntsu zai tashi da sahi yana jin yunwa bai tanadi ba komai amma me ya tashi ya tashi ya tahi nima to kai ma ka dogara ga Allah subhanahu wataala ka mai da lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka wakkala lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala sai kaga Allah subhanahu wataala ya kawo maka dauki ya kawo maka wato dukkan abin da ya zamanto kana nema haka warragaba da abin da ya shafi kwadayi abin da kake kauna abin da kake kwadayi ya zamanto ga wajen Allah subhanahu wataala haka warrahaba abin da ya shafi firgici kada ya zamanto firgicinka game da wani a firgicinka ya zamanto zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zamanto tsoron da kake misali na kada Allah subhanahu wataala ya azabtar da kai da wutar jahannama da kuma wasu wato abin da ya shafi wato abubuwa na azaba ka zamanto shine kake fargaba kake tsoro daga wajen Allah subhanahu wataala haka kuma wani yace wal khushu'u da abin da ya shafi al khushu'i samun nutsuwa da yin khushu'i duk yanda kake neman abu misali cikin sallaka khushu'in da kake tattarawa ka nutsu ya zamanto Allah subhanahu wataala kadai kake ma wannan banci shi malam yace wal khashiya da abin da ya shafi tsoron Allah tsoron Allah daga zuciyarka ya zamanto wanda kake tsoro shine Allah subhanahu wataala haka wal inaba wato komawa ga Allah subhanahu wataala ya zamanto ga Allah kake mai da lamarinka kullun idan ka shiga wani tsanani ko cikin yalwa ga Allah subhanahu wataala zaka mai da lamarinka haka wal isti'ana wato neman taimako daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wataala kake nema haka wal isti'aza neman tsari duk tsarin da kake nema ka neme shi daga wajen Allah subhanahu wataala babu wani wanda zai iya kawo maka tsari matukar wato ba Allah subhanahu wataala ba dan dukkan abin da zaka tanada na wani tsari ka koda me yake ce mishi gardukor ka dauka idan Allah subhanahu wataala ya kadarta maka abu sai ya same ka wallahi sai ya same ka ya ishe mu misali dan Abu Sufyan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wata adda yace Allah subhanahu wataala ya gama shi da wani zaki daga cikin zakunnai zissu huta wani daji su tahi baban shi yace mishi wai annabi ya maka addu'a kaza da kaza yace eh ya mishi yace to abin da yake so da kai ka da ka dai wannan bulagurin ka zamna yace a sai ya dai duk da haka nan dai ya bar shi ya tsaye amma dai ni ya sa mishi yan gadi idan zai kwanta sai a tsakan mutane nan a jera mutane su muce bila adadi can bila adadi nan bila adadi nan bila adadi shi yana tsakan su yana kwanci amma da babu wanda ya isa ya kawo maka tsari in ba Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala ya koro wani zaki daga cikin zakunan shi ya tsallaka mutanen nan gabaki ɗaya dauke shi to ka gani duk yanda ka dauki tanadi idan Allah subhanahu wataala ya kadarta maka abu sai ya same ka to wallahi ba makawa wannan abin sai ya same ka haka wal istighasa da zakai neman tsari da wani neman taimako da neman agaji zuwa ga Allah subhanahu wataala kadai ya kamata ka nema da wannan mas'ala ita ce ta tare da abin da ya shafi sabani ga abin da ya shafi Ramadan da Dr. Idris ya ce ba a neman taimakon kowa ba a neman kaza sai a wajen Allah subhanahu wataala mutane suka rudu wai dan mi ba a neman hatta taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama wai sai da taimakon Allah subhanahu wataala kaga wannan ya ƙara nisantar da mutane mun dauka abin da ya shafi tauhidi mun kai matsayi na daftora a tauhidi amma dai muna nan ko a sai yi mu shiga ba to da yawa akwai matsalar tauhidi hatta da wanda kana tunanin yana iya fahimta amma zai ringa cewa a wai shi nan ya ce ma annabi wai ko annabi to zaka gani dai abubuwa na mutane kwarai akwai matsala game da abin da ya shafi aqida dole mu zamanto mun tace aqidan mu mun san wane ne Allah wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi duk duniya babu wanda ya kai shi matsayi a wajen Allah subhanahu wataala amma dai matsayin Allah kuma ba zai iya kawo matsayin Allah subhanahu wataala ba zakka gama ba annabi da Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai shi yake cewa kada ku wuce gona da iyaka game da ni ku ruda ni irin yanda banu isra'ila da nasarawa suka ruda wato abin da ya shaye annabi isa irin yanda suka daga annabi isa suka kai shi matsayin Allah annabi yace shi bawan Allah ne manzan Allah kenan shi da yace maka bawan Allah ne manzan Allah ne ka bar shi a wannan bawan Allah ne manzan Allah ne amma akan falala to babu wanda ya kamo annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taba halittar bakwatan kwacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba za a taba halittar kwatan kwacin shi ba akan falala wanda shine daya daya kullun kull wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya fifita shi akan dukkan annabawa ga baki daya a dukkan wato abin da ya shahi halittun Allah subhanahu wataala sai malai yace wadhabhu da abin da ya shahi yanka yankan da zaka yi dukkan yanka da zaka yi yanka ka yanka ma Allah subhanahu wataala ka yi shi dan Allah kada ka yanka wani abu dan a yanka ma wani aljani ko kuma a yanka ma wani gunki ko kuma a yanka ma wani abu da yawa zaka ga ana rudar mutane da irin wannan al'amari zaka ga wani yaji wajen wani malami ya ce ba sai an yi yanka to ayi yanka amma wani amma wani yanka wani yake ba mu labarin wani malami irin daga cikin wani bawan Allah da irin cikin irin malaman su masu za a yi yanka malamin yayi baki da yi baki kuma bai da abin da za a kawo kowa ya kira ya alaji alaji wa ya kamata a yi yanka saboda a ci gaba da addu'a ya ce ana neman zabi guda biyar kawai alaji da gaugawa da bashi da wani menene ya ramto ya je sojan dibiyar aka yanka aka kai mishi aka yanka da dare kawai aka yi katari ya zo ya yi iske malam da baki kawai ana cin zabi kawai malam ya ce to alaji ne bismillah a shigo ya ce to shi zabuwa zai zo ya ci ya huce takaici ko kuma me zai to ɗayan biyu duk mafi yawa wanda zai ce maka a yi yanka ɗayan biyu amma kana yankawa yana ci da kanshi ne da rama amma kuma yana aiki ne da wasu shedanin aljannu wanda su ne yake ma yankan wannan wanda dukkan zaka gani daga cikin marahil na tsubbu da bokanci da aljannu suke ce ma ɗan adam yayi zaka ga su ce mishi yayi musu yankan wani abu hatta yankan da za a yi zaka ga an kawo dabbar da za a yanka wato ba a yanka ta a daidai zaka ga a yanka ta ko daga kiya ko kuma a yanka ta wani abu ko kuma a ce sai an nemo bakin zakara a nemo bakin kare akwai wallahi kuma wannan abun wai ba ji bane ba mu haka muke hatta a nan garin ana yin shi a nan garin ana yin shi kuma ya huce alisawa to kuma yaya ɗan adam zan mu taya a haka dole zaka gani mutum kana ganin yana da dukiya yana da wadata amma dan abu dan kankarmi sai tsorata shi yanzu ka ga wata laya yanzu idan wani ya zo idan malamin nan nashi ya kukkulla ya bashi wannan laye da ka taba ta ya a tsorace zai karbe ta yana karkarwa kaga wannan kware babu imani da a ce alakar da ka dora ma wannan laya haka kake ma Allah subhanahu wataala ya kake ga matsayin ka zaka kai a wajen Allah subhanahu wataala to amma ka zo kana tsoron wani tsumma wallahi da zaka bude laye zaka ga ba komi mu mun sha budewa mu bude wata mu ga wani irin wata miya kuka aka sa aka kwanan nan wani gida nan aka rubuje na zo wuce kofa yana gani an lakai wata laya sai na huddo ta takarda ce ba haka na bude kawai an yi bismillah aka sa sunan annabi muhammad kawai rabbana innaka jami'un nasi aka rubuta ya ubangiji kai ne kake hada mutane karshen ayat liyaumil la raiba fihi zuwa ga yini wanda babu shakka yinin tashin alkiyama to wannan an yi ta wajen su bakwai aka rubuta kuma daga ƙarshe aka yi amin kuma aka zo aka laka kowa gida to jami'un nasi a yana a tattara yan gidan a ta yi kiyama ko kuma a kai su yana to ka gani wallahi tsubbu kawai dabara ce da wasu abubuwa mutane suke kuma rashin imanin mu rashin karanta tauhidin mu sai yasa muke tsoron wannan abin hatta Allah bin mu tsoro irin yanda muke tsoron wannan abu zaka gani mutum wanda ɗan adam ne wanda kai ka yi shi samun wadata ka yi shi wadata kaga wai ya zo ya ce maka wai a kawo addu'a wai a maka addu'a ta arziki wai ana ganin neman bayanka kaga rashin tauhidinka yake sa ka je ka aikata wannan to dukkan abin da zaka yanka ka yanka shi dan Allah dukkan yanka yanka ba amma kowa sai Allah subhanahu wataala yanzu ba layya ba za a yi layyar da zaka yi ka kyautata niyyarka Allah ne kake ma wannan kana neman lada a wajen Allah subhanahu wataala ko a gidanka zaka yanka kai walima neman lada ba laifi bane ba idan kan yanka wata dabba misali ka yanka wata dabba dan Allah Allah ka yanka ma kai sadaka da nama sadaka ce kai kai nemi wato tawassuli da aikin kirki da kai wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ma bukatunka amma ba irin wancan ba a kaiwa wani yanka naji ka ce ai yanka to shikenan zan sa a mayanka a yanka ladan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya biya mana bukatun mu ba shikenan ba shikenan amma a kai wajen wani to ba san ba irin tsubbace tsubbacen da aka kasance ana yi haka kuma wan nazar malam yace da an nazar meye an nazar shine addawal ko kace ba kance shine baka yi ba addawal ko ba kancan cewa wato zakka aikata wani aiki na ibada face sai dan Allah subhanahu wa ta'ala misali kai ne kawa haka ana zamne kace zakka yi ma wani wato me yake ce mishi zakka yi azumi dan wani ka mishi azumi kaza kawa haka da a'a ko kuma ka mishi ibada kaza ko ka mishi wani abu kaza a'a idan zakka yi wannan sai dai kai dan Allah kace Allah na dora ma kai na zan maka azumi wato abin da ya shahi guda uku ko azumi biyar to wannan nazar kuma zaka ga mutane da yawa suna yin shi sai lokacin da suke cikin wata bukata kamar misali mutum yana neman wani abu sai ka ji ya ce Allah subhanahu wataala ina neman kaza zan yi maka azumi kaza idan wannan abin ya haƙaƙa idan wannan abin da nake so ka bani Allah zan maka azumi kaza to annabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kamar da nazar yayi hani game da yin nazar yace shi nazar ibada ce ake kwatanta daga wajen barwaci kamar idan ka fasarta abin kai ne baka ma ba Allah wannan ibada sai Allah subhanahu wataala da muqabil da abin da ya shayi ba donan done ko ba ni in baka Allah ina neman arziki ka bani kaza in ma azumi ko ko in ma azumi kaza kenan kaga kamar kai baka ma ba Allah ibada karan kanka sai ta dalilin wata maslaha da kake nema shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amma dai babu laifi mutum idan ganin kan shi ne ya gani zai iya misali yayi wannan bakancan yayi ma Allah subhanahu wataala kuma idan ka yi shi tabbas wajibi sai ka yi cika shi wajibi sai ka cika shi kai ko ka mutu ɗan uwanka macigadanka sai sun rama maka wannan addawa ba ta yanda za a yi wata daga cikin baiwa Allah wani bawan Allah ya zo ya ce mahaifiyar shi ta yi addawal cewa za ta yi hajji to ba ta yi ba sai ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to hajji dole ka rama mata hajjin wannan saboda bashi ne ta ɗauka a wajen Allah shi kuma wajibi ne dole bashin Allah shi ya cancanta ya zamanto an bauta mishi amma idan ya zamanto wata masala haka ce ji yawa ɗalibai wanda suke neman examen ko grade ko bac zaka ga suna cewa ya Allah idan ka bani baka zan yi azumi uku zaka gani to idan ba a samu ba kuma ba magana azumi idan ba magana azumi wani wanda aka ba da labarin shi ya tambaye fatawa wajen Dr. Sani Umar ne yanda ya musu shi kuma ya ce ya Allah yana son miliyan 100 miliyan 10 ya bashi miliyan 10 zai mishi azumi 1000 yace ba a yi ba sati Allah ya bashi miliyan 10 cikin satin Allah ya bashi miliyan 10 shine wai yake tambayan malamin yace malam wai shi to yanzu ya ne azumin 1000 ce ba inda za a yi sai ka yi azumin wannan 1000 kuma bashi ne a kanka ko ka mutu ba kai ba sai an rama maka to ka gani bagada wannan in ba ci ba dukiyar da su ci za su yi ba za su rama ba a yanzu irin wannan yanayi kuma ba wani tawili sai ka yi yanzu azumi 1000 wajen shekara uku in a jere ne za ka yi kana azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malam yace wa ghairi zalika min anwa'il ibada allati amara Allah biha kullu halillahi ta'ala da wasu wato nau'i'ika na ibada wanda Allah ya umurta dukkan su wannan ana yi ma wane ne Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake yi ma ba a hada shi da wani ba a hada bautar shi da wani wato malam zai kawo mana su game da abin da ya shahi dalilan su insha Allah sai zuwa darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta mana da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan gaba daya kuskure kuma karancin ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.